Kasar Nigeria ita ce ta uku mafi yawan 'yan gudun hijira bayan kasar Syria da Colombia, in ji wakilin kungiyar kasashen Turai Mr. Richard Young, jagorar tawagar shirin tsake zugunar da 'yan gudun hijira da gina muhallansu da rikicin Boko Haram ya daidaita. Da yake kaddamar da shirin ajiyar Adamawa, shugaban tawagar da ta hada da ma'aikatar kasafin kuɗi da kuma tsare-tsare ta kasar Jamus ya ce kungiyoyin sun tanadi euro miliyan 54.5 wajohin Adamawa da kuma Bordo don magance ce matsalar 'yan gudun hijira da kuma al'ummomi da suke tsugune a cikin suke fuskanta game da taimakawa wajen komawar su muhallin su ta hanyar tanadar muhimman bukatun su na yau da kullum.
First problem is about helping IDPs and host communities where they are to help provide them with some basis that goes beyond the humanitarian response. The second component is to deal with IDPs returning to their community and helping reconstruct and rebuild their communities and the infrastructure and the
muhimman ayyukan mu sune taimakawa waɗanda suka samar wa 'yan gudun hijira mafaka da kuma sake gina rayuwarsu da zarar sun koma muhallansu, inji Richard Young. Kimanin 'yan gudun hijira 136,000 ke samun mafaka a gidajen dangi da 'yan uwa waɗanda ke ɗaukar ɗawainiyar bukatunsu na yau da kullum, inda suke gamuwa da matsalar rashin ingantaccen kiwon lafiya game da ilimin 'ya'yansu. Na tambayi gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla Bindau makomar marayu da mata da suka rasa mazajensu sakamakon rikicin na Boko Haram.
Yawanci wanda suka yi asara ma mata ne da yara, a turance ake cewa da most vulnerable. So don haka hakika yawancin program nasu ba kan mata ne da yara, yadda za a tabbata cewa an lura da su ko da yake iyayensu ba sa duniya, amma za a yi hanyar da ita wannan agency da suka zo da shi, wannan program da suka zo da shi, za a yi concentrating akan almost 60% akan mata ne da yara.
Alƙalmar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna kimanin 'yan gudun hijira miliyan 2.2 rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu, mafi yawa daga cikinsu mata da ƙananan yara a arewacin Najeriya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.